matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku muke ne daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani rahoto ne akan yadda rashin kyawun hanya a Najeriya yake laƙume rayuka a ƙasar. Batun rashin kyawun hanyoyin mota a Najeriya na ci gaba da zama babban ƙalubale, lamarin da ke sanadiyyar haddasa hatsarin ababen hawa da kuma laƙume rayuka masu dimbin yawa a ƙasar. Wakilinmu Mustapha Nasir Batsayi ya haɗa mana rahoto akan haka.
Matsalar rashin kyawun hanyoyin mota na ci gaba da jefa dubban jama'a cikin mawuyacin hali a jihar Niger, Najeriya. Wannan lamari dai ya sa a yanzu haka sama da kwanaki 5 kenan da babbar hanyar da ta haɗa Mina zuwa Kwantagora ta zarce zuwa birnin Kebbi da Sokoto har ma da ƙasar jamhuriyar Niger ta rufe a sakamakon faduwar wasu manyan motoci da suka rufe hanyar a daidai garin Zangeru, lamarin da ya sa alatilas ƙananan motoci suka koma bin kan hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin Kundu, lamarin da ke da matuƙar haɗari ga rayuwar al'umma. Ɗaya daga cikin masu ba da agaji domin ganin ƙananan motocin sun wuce ta kan hanyar jirgin ƙasa, Muhammad Awal Kundu, ya ce lamarin fa akwai matuƙar tayar da hankali, saboda haka akwai buƙatar sanya hannun gwamnati cikin gaggawa.
To game da wannan hanyar, gaskiya wanga al'amarin wanda yawan Allah godiya tunda ya bamu da lafiyar mu kuma ya bamu abin da zamu ci, amma ya kamata gwamnati ta taimaka mana, ta tsaya famuna, ta tallafa mana da wannan al'amarin.
Ina ga inda jirgin ƙasa ke bi na motoci ke bi, haka abin yake dama ko
inda jirgin ƙasa ke bi motoci ke bi, inda motoci ke bi ga hanyar su can gosilo ya hana motoci su wuce, mota ta faɗi saboda ba hanya suna makalewa. To ni ne aka samu gosilo, motoci sun dawo suna bi hanyar jirgi, mutane na wahala, ga mashina, ga yara da kawa, ga ake tafiya ana nan. To mu muna tallafa ma jama'a ne saboda a samu rauni, wallahi ka a samu rauni. To shi a dalilin tsayawan wannan, duk wanda ya zo muna kontrolin wurin saboda ka a samu matsala.
Rabata kasa, rabata kasa. Sauketa, yauwa, sauketa a hankali.
Akasarin direbobi da na samu a daidai wannan lokaci da suke ƙoƙarin hawa kan hanyar jirgin ƙasan, rayuwarsu tana cikin wani yanayi na ɓacin rai. Ɗaya daga cikinsu da na samu sa'a ya yi magana da ni a takaice.
Ga suna fa?
Suna na David daga Kagara.
To ga shi ka makale nan Zangeru kai ma, me za ka ce?
Gaskiya abu ya zama mana babban aiki. Jiya wani su abokan na sun fasa tayar su kusan guda uku
a nan wurin.
Taya ɗaya kuma ana sai da ta 40,000 ne a nan waje, ba ƙaramin wahala muke sha ba wallahi.
To me kiran ku ga gwamnati?
To muna kiran gwamnati ta yi abin da za ta yi da wuri da Allah.
To shugaban kungiyar direbobin tanka masu dakon mai daga kudancin Najeriya zuwa arewacin ƙasar a jihar Niger, Comrade Faruku Kawo, ya ce lamarin lalacewar hanyoyin mota a Najeriya akwai matuƙar tayar da hankali.
To matsalar hanya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, because yau in ka fito tun daga Lagos babu inda kake shakku kaman ka iso maka, da ka iso maka duk wani lissafi da ka sani ya riga ya dagule maka. Yanzu wannan hanya ita kaɗai ce hanya ɗaya tilo wadda ta rage, wadda in ka shigo maka za ka zo bidda, daga bidda ka zo Lafai ta fito Mina, ita kaɗai ce ta rage mana yanzu a Niger State. Sannan in ka zo Zangeru ma da masifa ta ƙaru dada, da ana biyowa daga bidda ka shigo cikin Lemu ka bullo Zangeru, yanzu ba wannan hanya, ta riga ta mutu yanzu.
Hukumomin Niger nan suna cewa hanya nan ta gwamnatin tarayya ce, kuma duk kusan hanyoyin ma haka suke faɗi. Kana ga wannan dalili ne koko?
Wannan ba dalili bane Alhaji. Ai akwai hanyoyi wanda yake su na gwamnatin tarayya, sannan kuma akwai hanyoyi na ita ainihin gwamnatin jiha. To ai in aka ce babu hanya, yanzu wace hanya kenan muke da ita gaba ɗaya dukkan Niger State? Wace hanya muke da ita yanzu in ka ɗauka daga bakin makwakace kana buƙatar Kwantagora, can kan ma ta riga ta rufe gaba ɗaya, asarorin da aka yi biliyoyin kuɗi ne aka rasa wurin, wannan ita automatically ta riga ta rushe, babu ita. Daga nan ta gina, in ka ce kana buƙatar bukatar makira ita ma ta riga ta kulle babu ita kwata kwata ba hanya ba komi kamar rijiya wurin yake yanzu yau akwai gidajen mai da yake motoci suna hanya makale gidajen mai duk sun bushe ba mai yanzu muna neman motan ga sun shekaran ji ana neman gasa kai shi kamfani wallahi ba a samu ba dan motoci ba hanya ba inda zaka je wannan abin in ya ci gaba masifa ce za ta karu Mustafa saboda ba maganan tankuna bane ko magana ce ta kasa gaba ɗaya duka
to commissioner harkokin sufuri ta jahar Niger Hajiya Hadiza Idris Kuta ta ce gwamnatin jihar Niger tana daukar matakin magance wannan matsala domin kuwa a yanzu haka ma sun tura jami'an su zuwa wannan yanki
mu yanzu ma muke ji yanzu an je da crane din su cele din akwai cele din za a iya sa rage dore mai janye wannan a wurin bari zan in ce organizing yaran nan
jihar Niger dai ta dade tana fama da matsalar rashin kyawun hanyoyin mota da akasarin su mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya ne da a yanzu haka kusan kashi 80 cikin 100 na hanyoyin motan ba su cikin hayyacinsu shugaban kungiyar direbobin tankar Comrade Faruku Kawo yayi bayani irin asarar da suke tafkawa a sakamakon lalacewar hanyoyin motar a Najeriya
girma tsarin da muke Mustafa abin ya baci because yanzu dai in ka duba motan petrol ko ana magana wurin miliyan 51 abu ne yanzu motan petrol gas kam shi ba ko magana sai kai miliyan 61 abu to cikin wannan satin da ya wuce zuwa yanzu mun rasa mota sun hi 10 wani abu
sati guda kacal
daga bakin Friday da ta wuce zuwa Friday jiya mun rasa mota wallahi sun kai mota 10 wani abu wayanda suka zube kayan ya zube walwas babu ci wata ta makale cikin rami an je a ja gaba ɗaya duka an fadi tuniyar din tanki ya fashe asarorin rayuka da dukiya da ake aiwa wannan abin yayi yawa sosai
sai dai kokarin jin ta bakin ma'aikatar sufuri ko ta ayyuka a Najeriya akan wannan lamari ya ci tura bincike da muka gudanar dai ya nuna akwai manyan garuruwa da babbar hanyar motar da ta hada arewacin Najeriya zuwa Lagos da sauran jihohin kudu maso yamma musamman garuruwan da ke tsakanin birnin Gwari zuwa Makwa da a yanzu haka sun tashi saboda manyan motocin dakon kaya sun daina bi waɗannan hanyoyi a sakamakon lalacewar su lamarin da masana suka ce ya taimaka wajen samun karuwar ayyukan ta'addanci a wannan yankin Mustafa Nasiru Bakari murya Amurka daga Mina a Najeriya
to madalla a gaida Mustafa Nasiru Bakari da wannan rahoto da haka ne kuma muka kawo karshen shirin sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kuji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin wakilin namu Mustafa Nasiru Batsari yanzu a madadin wakilin namu a jihar Niger Mustafa Nasiru Batsari da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya